Just another day, yeah. Just another day. Ba da ba ba doo da 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 da.
Thank you.